أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salim Menangi a nan unguwa ta Bubashango a ainihin fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Kaidil Anam littafin babban malami Al-Allama Sheikh Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma gewayar yini irin wannan yau muna yin Lahadi dare na Litinin wanda yau wata na Rabiul Awwal watan uku yau 23 kenan ga watan uku hijira yau na da shekara 1445 daidai da 19 17 ne ko eh yau 8 ko to daidai da 8 ga watan 10 haka ne haka ne kwarai 8 ga watan 10 miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kawo mu ƙarshe a babil sababu salatul aidain babu salatul aidain karatu makon da ya gabata jama'a da yawa bazo ba sanadiyar ruwa ko a ranar an yi ruwa amma duk da haka dai kuma Allah ya ba mu ikon yin karatu mun karanta babu salatul aidain mun zo ƙarshen sa a shafi na ainihin 52 kenan haka ne shafi na 52 30 ne ko yawa shafi na 32 shafi na 32 za mu tashi babu salatul kusuf haka ne shafi na 32 babu salatul kusuf kuma wannan shine darasin mu na 21 a littafin insha Allah babu salatul kusuf babi zai magana game da sallah ta kisfewar rana ko wata ana cewa kusuf bil kaf ana cewa kusuf bil kha an gane ko wa ansu malamai sun ce dudde ne in kaga kusuf in kaga kusuf dudde ake nufi ana nufin kisfewar rana ko kisfewar wata an gane ko ko mu ce rashin lafiyar rana ko rashin lafiyar wata daya daga cikin biyu wasu kuma daga cikin malamai suka ce kusuf bil kaf ana nufin kisfewar rana kusuf bil kha ana nufin kisfewar wata an fahimta duk wannan dai malaman lugha ne suke ta wannan kaiwa da kawar amma duk inda ya kalmar to tana nufin dayin biyun nan ko rana ta hadu da rashin lafiya ko wata ya hadu da rashin lafiya akwai ibada da Allah ta'ala yake so a yi masa irin wannan yanayi da shine a tashi a yi sallah da irin wata sifa wannan shine abin da ya tabbata a sunna amma a shekarun baya zaga akwai abubuwa da ake da yawa wanda ba sunna bace ta tabbatar da su ko al'adu ne da gargajiya yawa a dinga yawo ana wani abu shi ba zikiri ba shi ba salati ba shi ba hayrala ba to duka wannan abubuwa ne wanda gaskiyar magana shari'a ba ta tabbatar da su abinda shari'a ta tabbatar shine ga zamu karanta ana insha hadisi na daya a babin kuma hadisi na number ta 156 a littafin daga na Aisha ummul mu'minin Aisha As-Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu anha mai gaskiya yar mai gaskiya an fahimta wanda ita ce Allah ta'ala ya aika ayoyi mutawaliyat guda 11 a cikin suratul Nur suna magana game da tsarkin da na Aisha radiyallahu anha game da kazafi da aka mata na hadisul ifki abin da ya faru na Harisa ta ifki da aka yi mata kazafi. To sai da Allah ya soko ayoyi a jere guda 11 suna bayani game da tsarkinta da takawarta da salaharta da kuma ingancinta na imani. Ta yar gidansa na Abubakar radiyallahu anhu, babban sahabi kuma abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma khalifa da farko, kuma ita ce mace daya da manzon Allah ya aure ta a matsayin budurwa. Dukkan sauran zawarawa ya aure su gaba daya. Nana Aisha ce kadai ya aure ta a budurwa, Allah ta'ala ya kare da ita. Kuma an daura auren ta ne tun a garin Makka, amma sai a garin Madina kuma ta tare. Sirran Allah da aminci kare ta bata gare ta. Kuma sun zauna da manzon Allah tsawon zaman Madina shekara 10, amma Allah bai bata haihuwa ba. An fahimta? Kai hasali ma ba ma ita kadai ba. Duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ɗaya ce ta yi. Ita ce na Khadija, duk ƴaƴan nata. Kuma ita an yi rayuwa da ita a Makka har Allah ya karɓi rayuwarta. Ita ba a yi rayuwar Madina da ita ba. Kafin ai hijira Allah ta'ala ya karɓi rayuwarta. Ana ganewa? Ita kadai ce ta haifi ƴaƴa guda 6 daga cikin ƴaƴan manzon Allah guda 7. Ɗaya kuma daga cikin su ƙwarƙwararsa ce ko saɗakansa mai suna Maryatul Qibtiyya, ita ce ta haifi Ibrahim al-Mu'azzam. Amma ƴaƴa guda 6 kaf nana na Khadija ne radiyallahu anha. In ka ɗau Abdullahi da Al-Kasim da Ruqayya da Zainab da Fatima da Ummu Kulsum, duk ƴaƴan da na Khadija ne. Ɗaya ne ɗan gidan Maryatul Qibtiyya, ita kuma ba matar aure ba ce, baiwa ce. An fahimci wannan? To malamai suna ta kaiwa da kawowa, wallahu a'lam, sun istinbadi da kuma fito da abubuwa wanda suke da asrar irin wannan. Wa'ansu malaman sun ce akwai hikima da Allah ta'ala ya maida ƴaƴan manzon Allah sun fito daga uwa guda ɗaya kawai. Duk da cewa ƴaƴansa, duk da cewa matansa ya auri mata aƙalla wajen guda 11. Amma duka sai Allah ya ƙaddara mace ɗaya ce ta haifi ƴaƴan. Daga cikin irin hikima da na ji wani malami iya ambatawa shi ne, wallahu a'lam, da cewa istinbadi ne ba nassi ba ne, cewa Allah ya yi haka ne, wallahu a'lam, domin kada a samu cewa a gidan manzon Allah ga ƴaƴan wance ga ƴaƴan wance, har ana nema a yi competition ko gasa tsakanin ƴan nan ɗakin da ƴan nan ɗakin. An fahimta? Kuma wannan abu ne wanda ko istinbadi ne, tunda Allah ta'ala ya riga ya biya manzon Allah kariya ta ko'ina. In ma duk matansa sun haihu, babin da za a samu, domin Allah ya riga ya tsare gidansa, ya tsare gabansa, ya tsare bayansa. To a taƙaice dai, Nana Aisha ba su haihu da manzon Allah ba, Nana Hafsa ba su haihu da manzon Allah ba, haka nan Nana Maimuna, haka nan Nana Sofiya, haka nan Nana Zainab da Nana Zainab, duk ba su haihu da manzon Allah ba. Haka Sauda bintu Zama'a, ita ma ba ta haihu da manzon Allah. Duka Jawairiya ba su haihu ba. Kaga wannan ashe rashin haihuwa har in kaddara ce daga Allah ba na kansu ba ne. Tunda ba mace da take yawo a bayan ƙasa a yanzu da za ta kai darajar Nana Aisha, babu ita. To amma Allah bai ba ta haihuwa ba, kuma tana budurwa manzon Allah ya aure ta. Haka Allah ya kaddara mata. Dama ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimul qadir. Allah shi ne ke baiwa da kyautar bada haihuwa ga wanda yaso daga cikin bayinsa. Wa'ansu Allah ya ba su ƴaƴa maza duka, kamar annabi Ibrahim alayhi salam ce ƴaƴansa gaba ɗaya maza ne. Wa'ansu Allah ya ba su ƴaƴa mata duka, kamar annabi Lut alayhi salam an ce ƴaƴansa gaba ɗaya mata ne. Wa'ansu kuma Allah ya cakuɗa musu, ya musu mix tsakanin maza da mata, kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa maza da mata ne. Wa'ansu kuma Allah ya ba su haka. Shi ne wai ja'alu man yasha'u aqiba, Allah ya bar wani bai haihu ba kamar annabi Isa alaihi salam bai haihu ba, kamar annabi Yahya alaihi salam bai haihu ba. Haka Allah ya kaddara musu. An fahimta? Saboda wannan shi ne abin da Allah ya faɗa a Qur'ani. Saboda wannan ita ce na Aisha, Allah ya ƙara da ita. take cewa anna shamsa kasafat ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa rana ta samu kusufi, ma'ana rana ta yi rashin lafiya ke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'asa munadiyan yunadi, shi ma'aikin Allah ya tura wani mai kira ya kira, ko mai hila yayi hila. An gane ko me yake cewa cikin hilar da yake yi? Iya cewa as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. To idan ka ji wannan sautin iya fita a wancan lokaci, to wani abu ne wanda ake san haduwar mutane a gaggauce faru. An bayyana ko yaki, ko irin wannan kisfewan rana ko wata, ko wani abu dai da ake bukatar a ga al'umma sun taru a guri daya. To sai ladani ya zo masallaci ce as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. To in ka ji wannan to sai ka fito da shiri dama. In kana da wani kwari da bakanka ko wani kansa galan kai karate ka fito. Wannan shine abin da yake faruwa. To lokacin da rana ta kiswe, sai manzon Allah ya tura daya daga cikin masu kiran sallah ya je ya dinga fadar wannan kalma as-salatu jami'a. To idan sahabbai sun ji wannan to ana bukatar fitowar gaggawa kenan. Malike cewa fajtama'u wa takaddama fa kabbara wa salla, nan da nan sai suka hadu. An bayyana shine fajtama'u, ana jin as-salatu jami'a sai al'umma suka taru, suka taru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa takaddama, sai manzon Allah ya shiga gaba. Fa kabbara, yayi kabbara. Wa salla arba'a raka'atin, fi raka'atayn wa arba'a sajdatin, sai manzon Allah yayi sallah arba'a raka'atin fi raka'atayn. An gane ko? Aka yi ruku'u hudu a cikin raka'a biyu. Karatun ya fito? Ruku'u hudu a cikin raka'a biyu shine arba'a raka'atin fi raka'atayn wa arba'a sajadatin. Dama a bisa ka'ida duk raka'a tana da sujuda guda biyu ko? To kaga raka'a biyu akai mai sujuda guda hudu kenan. To irin wannan super sallar ba a yin ta ko ina sai a sallar kisbiyon rana ko kisbiyon wata. Yadda super sallar take, liman zai shiga gaba yayi kabbara ba tare da kiran sallah ko ya gama ba. Ana so ya tsawaita karatu. An bayyana ana so karatun yayi tsawo. Idan an karanta Fatiha da sura daidai gurgurdan ikon limami, in aka yi ruku'i aka yi tasbihi mai tsawo, to idan an dago kuma karatu za a ci gaba da yi. An bayyana idan an dago daga ruku'in farko karatu za a dora kawai. Nan ma yayi karatu mai tsayi gurgurdan ikon sa ko karfin haddansa, daga nan sai sake ruku'u na biyu. Idan an yi tasbihi, an yi tasbihi mai tsayi, bayan an dago daga ruku'i na biyu, daga nan kuma sai a tafi sujada. An fahimta? Wannan ita ce kaifiya ta siffar sallar ru'a, binnan neman Allah ya yaye kisfiyon rana ko kisfiyon wata. An fahimta? Raka'a salloli ne ake guda biyu na nafila, amma kowace raka'a ruku'i biyu ake. Kaga idan baka shirya ba za ka zo wannan sallar ba, domin sallah ce wanda ake so a abin nan a kure maliji sosai. Ayi karatu mai tsayi, sannan ayi ruku'i a dago kuma a sake dorawa, a sake samun karatu mai tsayi, sannan kuma ayi ruku'i sai a tafi sujada. Shine arba'a raka'atin fi raka'atayn, ayi ruku'i hudu a cikin raka'a guda biyu wa arba'a sajadatin, da kuma sujada guda hudu kamar yadda yake a ka'ida. An bayyana hadisi na biyu a babin hadisi ko mai namba ta 158 a littafi. An Abi Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari al-Badri, daga Abi Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari, Uqba dan Amr kuma mutumin Madina kuma wanda ya halicci yakin Badar. Ka san wannan kalma sahabbai suna santa, a ce mutum al-Badri, ma'ana da shi aka yi yakin Badar kenan, tunda wata alfarma ce ai wani title ne wanda yake nuna darajar mutum, domin an ce duk wanda ya je yakin Badar Allah ya gafarta masa, duk laifin da zaka yi wa Allah a bayan wannan to ba zai hana ka shiga aljanna ba kai sabai sun ji dadin su wala wallahi tallahi sabai sun ji dadin su sama da mutum 313 ne suka je yakin bada amma Allah ya aikuwa da manzon Allah wahayi ka fada wa mutanen Badar i'malu ma shi'tum kad ghafarallahu duk abin da za ku ji ku Allah ya gafarta ku amma da yake sahabbai mutanen kirki ne ba samu masu ganganci ba da yanzu ne amma ba da sunan wani garibon shantake Allah ta'ala da yake ya sa zuciyarsu mai tsarki ce wallahi haka ma sai ƙara musu tsoron Allah haka ma sai ƙara musu himma wajen ibada haka ma sai ƙara musu tsantsenin duniyar ma amma suna da tabbas da haƙiƙancin cewa su ƴan aljanna ne tunda magana ta fito daga bakin da baya ƙarya akwai wani sahabi ana ce masa Hatib bin Abi Balta'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana iya suru da sabansa haka sai ce yaƙi na gaba kuma gari kaza za mu ji an fahimta to da ya faɗi wannan kalma shi Hatib bin Abi Balta'a sai ya ji inda za a je iya da dangi a garin an fahimta inda za a je yaƙin yadda manzon Allah ya ambata to iya da dangi a garin an sa ranar yaƙin kafin ta zo sai san dabarar da zai aika wa ƴan uwansa danginsa na wannan gari cewa lokaci kaza kada su zauna su fice daga garin domin za a kawo musu yaƙi sai ya rubuta takarda ta wasiƙa sai ya biya wata mata ta zo za ta koma gari ita koma ta sai ta sa ta a gashin kanta ta kitse gashin domin an ji an ta haɗa da wani kwastam ma kuma zubin ciki ba su gano ta to iya haka sai Allah ya wa manzon Allah wahayi ce ga abin da ya faru ɗaya daga cikin sahabbanka ya rubuta wasiƙa ya biya wata mata ta kai wa ƴan uwansa ya fata iya sanar da su cewa rana kaza za a zo ya kira sami su a gari kuma su ba su musulunta ba a lokacin an fahimta Allah sai ya faɗa wa manzon Allah wa amma matar ta fito ta kama hanya ta a take manzon Allah ta yi sayyidina Ali radiyallahu anhu da wannan sahabi Aqib ne ko wane ne ya tada sahabbai su uku da sai na Aliyu a ciki sai ya ce su je su samu wata mata a daidai gugaza su ce mata wasiƙar da aka ba ta tabbasu ko abin da za su ce mata da suka same ta ya take ce ita ba wata wasiƙa gunda ba wata takarda a wuta ta karkaɗe kayanta da komai ta ce ita ba wani takarda a wuta a lokacin har sun yi kaman za su taho sai sai na ce kai manzon Allah ya faɗa mana magana kuma har mu yadda da surutun wannan matar wallahi ba zai yi ba sai na ce to ke baiwar Allah ko ki ba mu wannan wasiƙa ko kuma wallahi mu ɗauke ki mu kai ki gaban manzon Allah mu dire ki abu tunda girma da arziki ɗauko mun san abin da manzon Allah ya faɗa mana wallahi ba ƙarya bane gaskiya Allah ya matan nan sai ta sa hannu ta warware gashin kanta ta ɗauko wasiƙar sai ta ba su sai kawo manzon Allah ita sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya buɗe karanta a lokacin da su Umar da sauran sahabbai manya-manya sai Umar ya ce ya Rasulullah ka banni na je na sare wuyan Hatib bin Abi Balta wanda ya rubuta wasiƙan nan ka bar da jin sare wuyansa domin akwai alama munafurci tare da shi sai manzon Allah ke ce a da'ahu fa innahu shahida badr ka kyale shi ba wani abu da zai sabu domin ya ji badar ai kaga abin da ya laifi ne a musulunci gaskiya laifi ne babban laifi ne tunda wani surru ne na musulunci surru ne na manzon Allah ya je ya faɗa kuma ya faɗa mutanen da ba musulmai ba to amma zuwansa Badar sai fiburin dinsa aka ce kwata-kwata ma bai yi ba kamar ma bai yi bin ba kenan za ku gane cewa sahabbai duk sahabin da aka je yaje Badar to iya da wata daraja doriya akan wanda ke ce ba bai ko yi komai ba komai duk abin da zai ba komai domin Allah ya ce imalu ma shi tun kadai gafarallahu lakum To shi wannan sahabi Uqba bin Amr al-Ansari mutti ya je Badar mutumin Badira kuma ya halicci yakin Badar. Kale yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ash-shamsa wal qamara cewa da rana da wata ayatani min ayati Allah wansu ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah. To wani aya ake ne? Akwai aya mataluwa, akwai aya kauniya. An bayyana aya mataluwa sune ayoyin da muke karanta na Qur'ani. A karanta aya 5, aya 10, sura guda izu kaza sune ayoyi almataluwa. Akwai kuma ayoyi alkauniya irin waɗannan. Wanda Allah Ta'ala yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a wa min ayatihi allayla ash-shamsu wal qamaru wal layli wan nahar wa min ayatihi chamariki cha wa min ayatihi an kalakalakum min anfusikum azwajan aya aya. To duk inda kaji Allah ya faɗi aya ko ba ayan alqur'ani ba, to ita ce malamai suke cewa aya kauniya, aya kasantacciya wanda Allah ya maida wannan abun wani gun kula da lura a gun bayi masu hankali. To manzon Allah sai ya ce da wata da rana ayoyi ne, ma'ana abin ka kalle su ne ka dau wata izina, ka dau wani ilimi da darasi, domin ba wanda ya sai halicci rana ko wata in ba Allah ba. Kuma su ma suna tafiya suna aiki yanda Ubangiji ya umarce su. An fahimta? To yace ayatani min ayati Allah, ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah. Yukawifu Allahu bihima ibada, da rana da wata Allah iya tsoratar da bayinsa su, ma'ana Allah Ta'ala iya tsoratar da bayi sanadiyan rana da wata. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadi minan nas, ita rana da wata ba sa kisfewa, ba sa rashin lafiya domin mutuwar ɗaya daga cikin mutane ko rayuwarsa. Limauti ahadi minan nasi wala li hayatihi, ba wanda za a ce dan an haife shi wai rana za ta yi wani rashin lafiya, ba wanda za a ce dan ya mutu rana za ta yi wani rashin lafiya, babu. An fahimta? Fa iza ra'aytum minha shay'a, idan kun ga wani abu ya faru da rana ko da wata na rashin lafiya, to fa sallu, abinda Ubangiji yake so ku yi sallah, wada'u Allah kuma ku roƙi Allah, hatta yan kasifa ma biku, har Allah ya yaye abin da ya dame ku, ko hatta yan kashifa, ko yan kashifa ma biku, ko Allah ya hatta har Allah ya yaye muku abin da ya dame ku. Idan rana ta haɗu da rashin lafiya, ba maki duk mai imani a lokacin ana tsorata a ɗauka kamar kiyama ce za ta tsaya, ko wata ya haɗu da rashin lafiya nan ma za ka duk mutane sun koma ga Allah. To abinda ake so a yi wa sallah kamar yadda hadisi na Aisha ya tabbatar, idan an yi sallah kuma sai a dinga roƙon Allah har Allah ya yaye wannan abin da ya damu mutane, ma'ana rana ta dawo kamar yadda take, wata ma ya dawo kamar yadda yake. An fahimta? Hadisi na gaba, an Aisha radiyallahu anha, daga ummul mu'mina Aisha Allah ya ƙara yarda da ita, kala take cewa khasafati shams ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallama, rana ta samu rashin lafiya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas, sai manzon Allah ya tashi ya jagoranci mutane su kai sallah. Fa dalal qiyam, manzon Allah ya tsawaita tsayuwar, aka tsawaita karatu a tsaye, summa raka'a, sannan manzon Allah ya ruku'i. Fa dalal ruku'a, ruku'in ma aka yi mai tsawo, aka yi tasbihi mai yawa, summa qama, sannan manzon Allah ya dago daga ruku'i. Fa dalal qiyam, ya sake dadewa a tsaye iya karatu. Wa huwa dunal qiyamul awwal, amma bata kai tsayuwan farko ba da dan kada. Summa raka'a, sannan ya sake ruku'i na biyu. Fa dalal ruku'u, wa huwa dunal ruku'il awwal, ya tsawaita ruku'i amma bai kai na farko ba. Summa sajada, daga nan da ya dago daga ruku'i na biyu sai ya tafi sujjada. Fa dalal sujuda, sai ya tsawaita sujudi wajen tasbihai masu yawa. Summa fa'ala min raka'ati thaniya mithla ma fa'ala fil ula, sannan sai ya aikata a raka'a ta biyu ma irin abin da ya aikata a raka'an farko. Summa sarafa, sannan sai kowa ya ji wa gidansa waqat tajallati shams nan da nan kuma sai rana ta yayi an bayyana tajallati ne ta dawo kamar ta kidake rashin lafiya da wannan duhu-duhun da dai sai yayi sai ta dawo tamkar ba ta yi komai ba fa khataban nas a daidai lokacin sai yi wa mutane kutuba fa hamidallah sai ya gode wa Allah wannan sahu ne duk abin da manzon Allah zai yi da godin Allah yake fara hatta kutubatul haja ma innal hamdalillah duk abin da zai fara da alhamdulillah wannan sahu ne dama an ce afdalud du'a shine alhamdulillah ita ce addu'a mafi farala ka cewa Allah alhamdulillah Allah na gode ma kuma ita ce afdalul shukr ita ce godiya mafi girma daga cikin irin kalmar da zaka yi wa Allah godiya da ita manzon Allah yace alhamdulillah wa asna alai kuma bi Allah din kuma kala sannan manzon Allah yace inna shamsa wal qamara cewa da rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa rashin lafiya dan mutuwar wani daga cikin mutane ko rayuwarsa fa iza ra'aytum zalika idan kun ga rana ta haddar rashin lafiya ko wata fadqullaha wa kabbaru ku je ku yi ta roƙon Allah ku yi kabbara yin sallah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu an gane ko ku yi addu'a sannan ku yi kabar bari ku yi sallah sannan ku yi sadaka an fahimta ku yi sadaka ku yawaita sadaka idan rana ba ta da lafiya ko wata ba shi da lafiya ana son a yawaita sadaka musamman a dinga samun bayin Allah mabukata ana ba su abin da za su ci su sha wannan abu ne mai kyau a lokacin da aka samu rana ta samu kusufi an fahimta a ita sadaka hatta bahaushe ma yace maganin musiba kuma gaskiya ne in kana da wata bukata a gun Allah bukatar kuma ta dame ka ma'ana kana fatan Allah ya biya ma bukatar nan to malamai sun ce daga cikin hanya mafi sauri shine ka dinga taimakon bayin Allah waje musu sadaka iya cikin hanya mafi saurin karbawa dan adam addu'arsa an fahimta kuma tana ɗaya daga cikin hanyoyin tare ma musiba da tankare ma wani bala'i da yaso ka duk mutumin da yake yawaita sadaka to shi kam wannan mutumin iya cikin kariya ta Allah subhanahu wataala tunda duk wanda ka dauka ka bashi ka faranta masa rai kuma zai ma addu'a zai ma godiya addu'ar wanda ka faranta wa rai karbabbiya ce ko manzon Allah ya ce a hadisi Allah ta'ala iya tare da bawa a lokacin da bawan yake cikin taimakon dan uwansa an fahimta saboda ka yin sadaka hanya ce mai kai mutun zuwa ga Allah nan da nan kuma hanya ce da Allah ta'ala yake sauke fishinsa da yi da kai ko da yaro ma Ibn al-Qayyim a cikin wani littafin sai yake rubuta cikin fulalolin sadaka yake cewa ita sadaka yamqutu ghadabur rabbi yake cewa sadaka tana tishashe fishin Allah idan Allah ya fishi da mutum ko Allah ya fishi da mutane hanyar da za a bi akan alallashi Allah ya sauka daga fishin to shine sadaka tana ci kamar kai wata gararima kai laifi kai wani aiki na mujrimanci kake jin tsoron haduwa da Allah kake tunanin Allah ya fishi da kai ka tuba ka tsorata to daga cikin hanyar da zaka yayi wannan abun Allah ka cigaba da sadaka an fahimta an ci kai hatta rashin lafiya a rasa yanda za a yi a yi ta sakanin ana ta gwaje-gwaje duk a rasa abin da ke damun mutum an ci a dawo a dukufa da yin sadaka da wannan niyyar wallahi sai Allah ya kai mafita a jinya an fahimta sadaka tana da fa'idodi masu yawa manzon Allah ya ce idan kun ga ka ku ci gaba da kabar bari da sallah da kuma ku ci gaba da sadaka sun makala sannan manzon Allah ya ce ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghayru min Allah babu dai da yake Allah kishi an fahimta shine aghayru min Allah ba wanda yake Allah kishi daga cikin gunda Allah yake nuna kishin sa an yazani abda Allah ya ga bawa iya aikata zina Allah baya so Allah iya kishin wannan an fahimta ka kaddara ka auri mace bata fi wata biyu ko uku ba kace za ka ƙara wata mata kishiya dan Allah ya zaga bace rai a wannan gu kwara in tsohuwa ce dama can kun jima to in za ka ƙara da damuwar ba za ta yi yawa ba amma a ce amarya ce ita ma ko amarcin ba a gama ci da ita ba kace kawai za ka ƙara wata ya za ka ga damuwa da bace rai dole za ta nuna to a takaice duk bace ran da za ta nuna da damuwar bata kai damuwar da Allah zai nuna ba idan ya ga bawa ya aikata zina Allah iya kishi inda Allah ya nuna kishin sa an yazani abda ya ga bawan sa iya aikata zina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw tazani amatahu ko baiwar Allah mace tana aikata zina a abdu namiji kenan ama kuma mace abdu kaman bawa ama mace baiwa to daga cikin kishin Allah da yake nunawa ga bayinsa ya ga mace ko namiji suna aikata wannan jariba sannan manzon Allah ce ya ummatan muhammadi ya al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi law ta'lamuna ma a'lam wallahi da kun san ni abin da na sani inji manzon Allah la tahiktum qalila wa la bakaytum kathira wallahi dariyar ku irka dance in ma za ku samu damar yin dariyar wallahi irka dan za ku yi a rayuwar ku sannan abin da zai fi yawa a rayuwar ku shine kuka haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da kun san abin da na sani game da Allah wallahi da ba a sami dariya ba da kun san abin da na sani game da Allah da kun yawaita kuka a rayuwa amma yanzu kana nan in tiwa wani dadi iya can sai ka ji dariyar sa iya buga kafa iya tsalle bayan ga aiki nan rikiki a gaban sa amma har ya samu bakin kirkira dariya an ce daga cikin da'abin annabawa ba sa dariya irin ta kirkira wannan in annabi wani abu ya same shi zai nuna farin ciki zai murmushi shine Allah ke cewa fatabassama dahikan annabi Sulaiman alaihi salam ko fatabassama dahikan min qawliha ke yi murmushi mai kama da dariya ba annabi baya kirkira dariya an ce kasru dahik timitul kal yawan dariya ta kyakyata wannan iya kake zuciya iya sa zuciya ta yi tsatsa iya sa zuciya ta dabe imani ya kasa jigarta saboda ka kirkira dariya ba sufur mai imani ba ce amma murmushi haka da dan raha wannan abu ne wanda ba shi da matsala game da addini an bayyana nan wa fi lafzin aw wani lafzin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajdatin a cikin sallah ta kiskiyon rana ko wata manzo Allah sai kammala ruku'i hudu da sujjada hudu ma'ana kowace raka'a ana mata ruku'i biyu kamar yadda karatu ya gabata hadisi na gaba an abi musa al-ash'ari radiyallahu an qala kasafat ash-shamsu min zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yace rana ta sami kiskiyowa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama fazian haka ne sai ya tashi da gaggawa ko a tsorace an gane yin ne fazi'an ya tashi da gaggauce ya kasha an ta kuna sa'a a lokacin manzon Allah ma ya tsoro sai ta kiyama ta tsaya sama da shekara 1400 da wani abu da rana ta yi wani irin rashin lafiya ta kisfe hasken ta ya bisa shi manzon Allah sai da ya ji a ransa kamar tashin kiyama ma za a yi an bayyana hatta atal masjida duk da haka manzo Allah sai ya rarrafo ta masallaci fa qama ya tsaya fa salla yayi salla bi adwal qiyamin da tsayuwa mafi tsayi wa ruku'in da ruku'i mafi tsayi wa sujudin da sujuda mafi tsayi ma ra'aytu yaf'aluhu min salatin qatt Abu Musa al-Ash'ari iya cikin dattawan sahabbai yace ban taba ganin manzon Allah yayi salla mai tsayi mai irin wannan safar ba kamar wannan sallar summa qala sannan sai manzon Allah ya bude baki yace inna hazihi al-ayat allati yursilu Allah ta'ala irin wannan aya da Allah ta'ala ya turo ta la takunu li mauti ahadin wala li hayati ba ta kasance don mutuwar mutum daga cikin mutane ko rayuwarsa an fahimta walakin Allah yursiluha yukawifu biha ibada. Allah iya sawa wata yi rashin lafiya ko rana ta yi rashin lafiya domin ya tsoratar da bayinsa. A tuna muku lahira, a tuna muku Allah zai iya dauki hasken rana ma gaba daya. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah ko man ilahun ghayru Allahi yatikum bilaylin taskununa fi can kuma yake qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allahi yatikum bidiya. Allah yace a tambaye ku in Allah ya sanya dare sarmadan ila yawmil qiyamah ya tafi dudar akai ta zarce gari ya kiyawayewa har a tafi kiyama haka. Allah zai iya, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sai Allah yake cewa a tambaye ku man ilahun ghayru Allah, wani Allah kuke da shi ba Allahn gaske ba, ya ce kun bidiya zai sa gari ya waye haske zo babu. Yace kuma in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan, idan Allah ya so ya ga dama sai ya bari ni ya tafi ai ta tafiya rana ta ki fadawa ai ta dubu agogo ka gaji da kasuwar ka gaji da noman kartau rana ta ki fadawa ka gaji. Allah yace in ya so sai ya bari ni ya tafi har kiyama ta tsaya gari dare yake. Sai Allah yace a tambaye ku man ilahun ghayru Allahi yatikum bilayli taskununa fi, wani Allah kuke da shi ba Allah ba da zai zo muku da dare da za ku huta cikin sa ba. Allah in ya so wallahi sai ya bar daren nan ba zai waye ba ta sanin kiyama, kuma ba wanda yake ci da ni domin la yasalu amma yaf'aluhu misal. Allah ba a tambaye sa, ba za ka ci Allah dan me kai kaza ba dan me a'a, amma shi iya da iko tambaye kowa. Yasa shi dan daga cikin halakar da yayi har ma tambayar Allah yake. Allah kai me dan me ka fifita annabi Adam a kaina dan me kai kaza, wannan iya cikin dinin da Iblis ya halaka domin ya karanta ladabi tsakanin sa da Ubangiji. Amma imta saboda wannan iya daga cikin abin da Allah yake tsoratar da mutane. In ka ga rashin rana ta rashin lafiya, to Allah ne yake so mu tsorata. Akwai aya da yake so mu dauka da izina. Idan wata ma ya rashin lafiya, akwai wata izina da Allah yake so mu dauka. Akwai laifin da ake aikata da yake so mu bari mu tuba. Shine Allah iya tsoratar da bayinsa sanadiyar rashin lafiyan rana ko rashin lafiyan wata. Sai ce fa iza ra'aytum minha shay'a, idan kun ga wata ko rana ta yi rashin lafiya ko wani abu daga ciki, fafza'u ila zikrillah, ku gaggauta tafiya wajen ambaton Allah shine sallah, wa du'a'ihi sannan ku dinga roƙon Allah, wa istighfarihi sannan ku dinga neman gafararsa. An fahimta? Kun ga wannan sune abubuwan da sunna ta tabbatar da ake in an ga wata ta yi rashin lafiya ko rana ya rashin lafiya. An fahimta? Sallah mi irin waccan siffa da me kuma yawan ambaton Allah da me kuma yawan addu'o'i da me kuma yawan sadaka da yawan istighfar, wannan ake so a mamaye wannan daren ko wannan yinin da shi. A dinga sallah, ana istighfari, ana kabarbari, masu hari kuma cikin al'ummar musulmai suna sadaka. To irin wannan ibadar Allah yake so a yi masa har idan wata ba shi da lafiya ko rana ba ta da lafiya. Kun ga irin sallar da ake ita ce mai siffar, ita kadai ce mai wannan siffar. Ba sallar da aka ce ana mata ruku'i biyu a raka'a ɗaya sai sallar kisfiyon rana ko wata. Kaga shi in Allah ya jarrabe mu da rashin lafiyan rana ko wata, to Allah iya san a yi masa irin wannan ibadar wanda ba a ko'ina ake yin ta ba in ba wannan dalilin ya faru ba. An fahimta? Saboda ka duk lokacin da aka rana ya kamu da rashin lafiya ko wata, to da Allah a samu mutanen unguwa ko mutum biyar ne ko mutum goma ne a kwatanta irin wannan sallar, domin yin sallar kamar ana yi wa Allah abin da yake so. Ya ba da umarni manzansa, ya karantar, ya koyar, to ana so mu dinga dabbakawa, mu dinga dabbakawa a cikin rayuwar. Allah ta'ala ya samu dace. Wannan kuma shi ne karshen babi na sallar kisfiyon wata ko rana. Babi da zamu shiga na gaba shi ne babu salatul istisqa. Babi zai magana game da sallar ta neman shayarwa. Siqa shine shayarwa rai, aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram, amma an kawo ali dal da sin da ta li talab ne, li talab kamar astaghfirullah. Kaga asalin kalmar gafara shine asalin kalmar, amma sai ya kara alif da sin da ta domin dalili, na ma'an ce istisqa, an kara alif sin ta domin dalili, an san dalili nema kenan, nema shine dalili, a nemi Allah yayi kaza, a nemi Allah yayi kaza. Idan kace astaghfirullah kamar kace Allah yi min gafara, nema kake yi, an fahimta? Kamar kace istisqa, ma'ana kana neman Allah ya shayar da mu ruwa, shine istisqa din, amma asalin kalmar shayarwar siqaya ne, siqaya. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, cikin suratul tawba, an fahimta? To istisqa shine neman shayar da ruwa, neman shayarwa. Hadisi na ɗaya a babin an Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu an, daga sahabi Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini, Allah ta'ala ya kare dade shi, kale yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya fita yastasqi, iya neman shayarwar ruwa a gun Allah, fa tawajjaha ila al-qibla yad'u, sai manzon Allah ya fuskanci al-qibla iya addu'a. Kun ga shi fuskantar al-qibla lokacin addu'a sunna ne, kuma iya cikin adabu du'a ka fuskanci al-qibla iya da kyau, ko a gidanka ko masallaci ko wani abu kai na ibada, in har zaka yi roƙon Allah ana so ka fuskanci al-qibla izi, wannan iya cikin adabu du'a, ko manzon Allah ma yana yi sallallahu alaihi wasallam, mutawajjihun ila al-qibla yad'u iya roƙon Allah, wa hawwala rida'ahu, manzon Allah sai juya mayafinsa, eh riga ta suka juya cikin ya dawo baya, in mayafi ne ka juya bayan haka ake hawwala rida'a, manzon Allah ya juya mayafi shi, sun masalla raka'atai, sannan manzon Allah sai raka'a biyu jaharan, iya jahara fiha bil qira'a, ko eh jahara fihima bil qira'a, a cikin wannan raka'o'i biyu manzon Allah sai karatun a bayyane, wa fi lafazin atal musalla, a wannan lafazin kuma yake gunda ake sallar idi yine musalla, haka fa ta gunda ake idi manzon Allah sallallahu alaihi juya bai yafinsa, ko yi juya alkibarsa, sannan ya fuskanci alkibla, aka kama yin sallah, aka yi raka'a biyu mai bayyanan nan karatu, sannan kuma aka yi ta addu'a. Ita ma wannan idan ana neman Allah ya shayar da al'umma ruwa, irin wannan ake, an fahimta? Irin wannan ibadar ake, ita ake so a yi, sannan a roƙi Allah, kuma Allah ta'ala ya amsa. Wa an Anas bin Malik, ko daga Anas dan Malik, Allah ta'ala ya kare da shi, anna rajulan dakala al masjida yawm al juma, Anas dan Malik yace wani mutum ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma, min babin kana nahwi darul qada, ta kofa da take kusa ko take fuskantar darul qada, wannan darul qada din an ce kamar an ce gidan Umar ne radiyallahu anhu, anan gidan Umar yake, har yanzu ma ina ji akwai gun a cikin masallacin Madina, ko wannan kofar darul qada, an ce wannan gidan ya sai da shi ne domin ya biya bashi da qada'u daini ne, to gidan gidansa ne, ko ana ban sa ba sai sai da gidan kawai, domin ya san mutuwa da bashi bala'i ne, sai sai da gidansa da yake ciki domin ya biya bashi, shine darul qada. To har yanzu akwai kofa mai wannan sunar cikin kofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai tungun gidan Umar dai, an fahimta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji malam yake cewa sai ya shigo masallaci, wannan mutum ya shigo masallacin juma'a ta wannan kofa din, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub, a lokacin manzon Allah yana tsaye na khutuba, fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai wancan mutum ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, shi ma iya tsaye, summa qala, sai yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, halakatil amwal, manzon Allah dukiyoyi sun halaka, wan qati subul, wan qata'ati subul, sanan hanyoyi sun yanke, fada'ullaha yagis yagisna, manzon Allah ka roki Allah ya shayar da mu. Qala, sai Anas ya ce farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi, sai manzon Allah ya daga hannayensa. Summa qala, sannan manzon Allah ya fada iya cikin kuduba fa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, ba'ana Allah ka shayar da mu, Allah ka shayar da mu, Allah ka shayar da mu. Qala Anas, Anas ya ce fa wallahi, fala wallahi, ina rantsuwa da Allah, ma tara fi sama'i min sahabin wala qaza'a, yace wallahi a sama a lokacin ba wani gajimare balanta na hadiri. Qaza'a shine gajimare, sahab kuma hadiri, ba ma gajimare balanta na hadiri, sama fetel ba komai a lokacin da manzon Allah ya daga hannu yake wannan addu'a din. Yace wa ma bainana wa bainas sala'il min baitin wala dari, yace muna wani fili ne tsakaninmu da wani dutse, shi ne sala, wani dutse ne kamar kace dutsen Uhudu, to sunan dutsen sala'il. Yace ba gida tsakaninmu da wannan dutsen, ba komai muna hangu shi ba, muna filin Allah, ba wani abu da ya kare mu ga shi, muna wannan dandanin filin. Inji Anas ibn Malik, Allah ya kare da shi, an fahimta? Qala, sai ya ce a fatala'at min wara'ihi sahaba misl tuls, yace a bayan dutsen da muke hange ta bayansa, sai muka ga wani gajimare, an gane ko, ya dan bullo kamar dan karamin dutse, ina tuls haka, kaga abu daga nesa a sama dan kankani dai haka, za a gane ba da dai alama dai, to sai muka hango dan kankanin gajimare daga can bayan wannan dutse, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a din. Falamma tawassabat, lokacin da wannan gajimare ta so yizo tsakiyar sama, in tasharat, sai bazu kuma ko ina ya bazu, ana fahimta? Summa amtarat, sannan sai fara zubda ruwa, kuma sai ruwa. Qala ana tace fala wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan, yace wallahi sai da muka yi kwana shida ba mu ga rana ba, ruwa kawai ake, tsawon kwana shida aka yi ana ruwa. Summa dakala rajulun, sannan sai wani mutum ya shigo, min zalikal bab fi yawmil juma'a al mustaqbila, da juma'a ta dawo sai wani mutum ya sake shigowa ta waccan kofa, ya samu manzon Allah a tsaye iya kuduba, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakutub, manzon Allah iya tsaye iya kuduba, fastaqbalahu qa'iman, shi ma sai ya fuskanci manzon Allah iya tsaye, fa qala, sai ya ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, a halakatil amwal, ba kuma halakatil amwal, manzon Allah dukiyoyi suna halaka, gidaje suna rushewa, wan qata'ati subul, hanyoyi sun daddatse, fada Allah an yumsikaha anna, manzon Allah ka roki Allah mana wannan ruwan a kame shi da gari, ruwan yayi yawa, ta'adi yake ya rasulullah, ya bu karfin mu, a roki Allah ya tsaye da ruwan haka. Farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi summa qala, atake sai manzo Allah ya saki daga hannayensa, sai ya ce Allahumma hawalaina wala alaina, Allah ka yi can bayan gari, ka dauke shi daga kanmu ya Allah, kamar yadda ruwan bayan gari can gonaki, Allahumma alal akmam, Allah ka yi shi falaki ko ramuka, wazziram, da hanyoyin gudanar ruwa, an gane ko, wa butunul awdiya, ya Allah ka yi ruwan cikin kwaruruka, ka zuba shi a can ya Allah, wa manabitu shajar, Allah ka yi ruwan can inda bishiyoyi suke, can jeji inda bishiyoyi suke bukata, Allah ka yi ruwan can. Qala, sai Anas ya ce fa fa'alat, ko sai ruwan ya juya, manzo Allah iya wannan addu'ar, ko sai a ga cikin garin Madina an daina ruwa, kamar ruwan tafiya yake iya tafiya yayi can inda manzo Allah yake cewa yi, wa kharajna namshi, yace sai muka fito garin Madina muna yawo da kafar fi shams, a lokacin kuma ga rana ta fito. Qala shuraik, malam shuraik yake cewa fasaltu Anas bin Malik, ni sai na tambaye Anas ibn Malik, nace a haula iraji a huwa ar-rajul al-awwal, an gane ko, mutumin da yazo da farko, yace mazala ka roka mana Allah ya bamu ruwa, shi shine ya dawo kuma karo na biyu yace a roki Allah ya tsaye da ruwa, an bayyana magana shuraik kamar tabi'i ne yake tambayar Anas wannan tunda Anas shine rawi hadis wannan mutumin da ya shigo yace manzala roƙa mana Allah ruwa ya bamu ruwa shin shine sake dawowa yace manzala ka roƙi Allah ya tsaida ruwa sai Anas ce ra'a da wallahi ban sani ba bazai sani ba ko shine ko ba shi bane ban sani ba amma dai ta kofar da na farko ya shigo ta kofar da biye shigo amma ban gane ba na farkon ne ko ba shi bane ban sani qala li musannaf musannaf yace rahimahullah at-turab yini al-jibalu sighar da maza Allah ya ce wa al-dirab ruwa ka tafi can zuwa kananan dutsuna can kai canje jiyoyin dutsuna wal akmam jamu akmah wa hiya a'ala min ar-rabiya uduna al-hadba shima al-akmam duwatsuna ne manya manya amma bas kai irin gingima gingima dutsan nan ba kamar dai dutsa ne tsaka tsaki haka wadarul qada daru umar ibn al-khattab darul qada din nan da aka faɗa a farko to gida ne wanda ake ci masa gida ne na umar ibn al-khattab Allah ya kare da shi summiyat bizalika li'anna hayi bitu fi qada adaini an cewa gidan darul qada domin umar ya sayar shi domin ya biya bashi an fahimta to mun zo babi kuma ina zamana zamu tsaya da insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kun binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kun guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu ga malafi muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka mu kuma kare mu da lafiya da imani Allah ka samu lafiya mu ga malafiya Allah ta'ala ka jikan mu ka jikan mahaifanmu Allah ka cire da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu ta farki madaidaici Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ba mu lafiya ka ba mu kuma zaman lafiya Allah abin da ya dame mu Allah ta'ala kai mana magani sa abin da muke so a gare ka Allah ta'ala ka hada mu da shi abinda muke tsoron faruwar sa Allah ta'ala ka tsare mu daga faruwar sa Allah ta'ala muna roƙon ka wannan karatu da muke ka sanya masa albarka Allah ka sanya masa albarka Allah ka sanya masa albarka Allah ka sai zama haske a gare mu a duniyar mu da lahirar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka masu bukatu dai ko abun ka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi masu neman tsari game da faruwar na abu Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya muna ƙara addu'a ga shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi ainihin bukatunsa na alkhairi da namu duka Allah ya biya mana ainihin mahaifansa da namu duka Allah ya jikansu ya gafarta musu zuriyarsa da tamu Allah ya tarbiyantar da su hanyoyinsa na samu Allah ya inganta musu nu da namu gaba daya abin da yake fargaba da mu da shi duka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya kara masa albarka a rayuwarsa da iyalansa Allah ya ba mu kariya gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai dan uwa malam Isa wanda tare muke zuwa da shi to shi ma ya samu kansa cikin wata tafiya a yau ko tun wajen kwana hudu ma yau to ina bukatar addu'o'in mu akan Allah ta'ala ya sa ya dawo lafiya abinda aka tafi da tafiyar Allah ya bada Allah ta'ala ya bada sa'a kuma abinda yake so Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته